أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعها كبرك مدسادوا أو أن مسؤولة من تارع البركة كنتي قباء ذكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى idan ba manta ba wannan shine majalisin mu na 59 a cikin karatun wannan littafin mun kwana a cikin shakhsiyya ta 11 shine Hamza bin Abdul Muttalib yarda Allah shi tabbata a gare shi bayan malam ya sako mana labari ya labari wanda yake bayyana mana jarumta ta Hamza lokacin da aka yi yaƙin Uhud da irin kisan gilla da wannan baki wannan bawa ko kuma wannan intaccen bawa Wahshi bayan ya musulunta kamin musulunta shi yayi wa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi abu malam ya kawo yake bayyana mana irin alakar da ko bayan musulunta Wahshi da yayi daidaita al'amuran kan shi musulunta ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya nemi al'umar da ya subar hada ido tare da shi yake bayyana wani yake cewa tun daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mai baya san garin shi daga lokacin da idan shi bar taba shiga ba cikin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ya ba mu labarin irin abubuwan da suka wakana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an kashi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi na bayanin da yake yi yake cewa da in ba dan kadda Safiya ta ji wani abu a cikin ranta ba na an bar ma'ahinta haka ba abin ne shi ba yace wallahi da ya bar shi an tayar da Hamza a bakunan zakuna abubuwan da suke warauta kuma da tsuntsaye yau da iko Allah zan mu tashi kalkashin asar na Abdullahi bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala wa an ibn umar qala sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama nisa'ul ansar yabkin ala halikihinna fa qala lakinna hamza la bawaki lahu fa ji'na fa bakaina ala hamza ta indahu ila an qala murruhunna la yubkina ala halikin ba'da al-yawm wannan asar din daga Abdullahi bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da ma'ajin shi yake cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nisa'al ansar yabkina ala halikihinna manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yaji matan mutanen garin Madina idan an ce al-ansar kamar yadda muka sha bayani su ne wanda suka karbi bakuncin waɗanda suka yi hijira daga garin Makka suka zo garin Madina yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji matan mazajen garin Madina suna kuka game da waɗanda suka yi shahada nan sai ya kawo kalmar halikihinna wanda suka hallaka idan aka dauka a kalmar Hausa idan aka ce wani ya hallaka wani al'amarin mai muni ne su kuma waɗanda suka mutu a wannan lokacin ba hallaka suka yi ba shahada suka yi shine manzo Allah shine Abdullahi bin Umar yake bayyana mana yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji matan mazajen garin Madina suna kuka ga mazajen su wanda suka rasu wanda suka yi shahada a yakin da aka yi yakin Uhud fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lakinna Hamza la bawaki lahu Hamza ne ba wata wadda take mai kuka, babu wani wanda yake yi mai kuka. Dalilin hallaka, dalilin shahada ne, dalilin wannan kisa na gilla da wannan washiyu yami. Lokacin da matan garin Madina suka ji haka, ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana, fajina, sai suka zo, fabakaina ala Hamza ta indahu, sai suka yi ta yi wa Hamza kuka akan gawashi. Ila an kala, har zuwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu, murruhunna, ko umurce su, ya ku mazajensu, la yabkina ala halikin ba'dal yau, kada su ƙara yi wa wani wanda ya yi mutuwar shahada su yi mai kuka. Wannan idan muka ɗauka zan mu gani kamar mas'alar tana nuna mana yin kuka halaka ne ga mamacinmu. Sawa'un shahada yi, sawa'un mutuwa yi a cikin gidanshi, sawa'un mutuwa yi a wani hanya ne wadda take hanyoyi daban-daban na mutuwa. In dai aka kiraye da sunan mutuwa, hadisin yana nuna mana hakika za mu iya yin kuka da duk wanda ya mutu. Haka ala halikihinna, in aka ɗauki irin maganar da yake bayani akan shahidai, da ya dawo ya ce ka umarce su kada su sake yi wa wani wanda ya yi shahada kuka. Wannan shi ke nuna mana kuma lalle ibawa mafhumin hadisin, zahirin hadisin yana nuna mana haramun ne yi wa mace kuka. Sai dai mas'ala idan muka bibiye ta zan mu gani kuka na wanda ranka ta gaza haƙura, dalilin mutuwar wani naka, a hawaye su ta zubar da ido ya ta zubar da hawaye, wannan babu laifi a cikin shari'a. Babu laifi a cikin shari'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗan shi ya rasu Al-Qasim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciye shi tayi kumci, kuma baya da haka idanuwan shi sun zubar da hawaye. Shi ne yake bayyana mana, yake cewa innal qalba la yahzan wal ayn la tajba wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, yake cewa tabbas zuciya tayi bakin ciki akan rabuwa da da, kuma haka idanuwa tana zubar da hawaye, amma dai bamu da wani hurumi da zamu iya furta wata magana in ba abinda ubangijinmu yake so ya yarda da shi ba. Shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Haka lokacin da Ja'far Allah mai rasuwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shelanta wa iyallan gidanshi da suna da kwana uku ne su yi mai kuka, bayan kwana uku babu wani mai hurumin da zai zo ya yi wa Ja'far kuka. An ba da lamarin tsawon kwana uku kana iya yi wa mamacinka kuka, ka zamna ka sheka hawaye, amma dai ba yi. Shi wancan wanda aka haramta, wanda shari'a ta hana, shi ne anniya, shi ne kukan mutuwa, wanda za a zo na mutu na lalace, mutum yana ihu yana katangar gidan mutawa da kaza da kaza da kaza, kalmomi wanda suke masu aibu. Shi ko manzo Allah ya riga ya bayyana mana duk gidan da aka yi mutuwa mala'iku suna sabka, ba abin da suke cewa illa amin amin. Idan ka riga yi kugiyar lammamacin kuka ce a ai abincinmu ya ƙare, mala'ika yana nan ya ce amin, abincin naku kuma ya ƙare. In kuka ce daga yau ba mai taimaka mana, mun ƙare mun mutu mun lalace, to kun mutu kun lalace, mala'iku suna nan suna cewa amin amin duk abin da kuke faɗa a wannan yanayi. To irin wannan kukan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta, kamar yadda yake ka shaidi da hadisin da Imam Tirmidhi a Ibn Affan, Imam Tirmidhi ya kawo shi, la'ana Allahu an-na'iha, ya zano an su daga cikin an-na'iha, Allah ya tsine wa mai kuka, hadisi ne wanda yake da'ifi. Amma dai mu koma cikin Ibn Majah, hadisin Abu Malik al-Ash'ari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa, yake cewa an-na'iha illam tatu qabla mautiha, mai kukan mutuwa, sawa'un hayatta ake yi ko kuma mijinta ne ya rasu ko babanta ne ya rasu ko kuma shi ma namijin, mai irin wannan kukan namiji na lalace yana daga murya yana kukan mutuwa, dai ba irin kuka wanda idanuwa zata zubar da hawaye ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan wanda wadda ta mutu a wannan halin bata tuba ba akan irin wannan koke-koke da take kukan mutuwa, yace to tabbas ranar tashin kiyama za a mata riga da wutar jahannama, a mata dire wannan kwantirbal shi ma na wutar jahannama. Kun gani irin azabar da za ta biyo baya ga wanda yake wannan kuka. Idan nan abinda za mu iya fahimta ƙarƙashin masalar shi ne kuka na idan ka rasa mamacinka, kuma wannan fitriyan ne, duk abin da zai zo ya girgiza maka zuciya, abin da zai tahiyar da hankalinka, to yana yiwuwa ya sanya ka kuka. Zubar da hawaye game da mamaci idan ya rasu ba laifi bane ba, kana da incin kai ta zubar da hawayen ka tsawon kwana uku, kamar yadda hukunci ya zo karkashin mutuwar Ja'far, yarda Allah shi tabbata a gare shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci iyalan shi kada su wuce kwana uku su rayu mai kuka. Wannan ita ce mas'alar ku zubar da hawaye game da mamaci, babu wani laifi, amma dai mutum ya yi ta yi wa mamacin shi kuka, kukan mutuwa, wannan shi ne mai laifi. Shi ma mamacin idan ya kasance ya san da idan ya mutu za a yi mai wannan kuka, bai hana ba da a yi mai ba, shi ma yana da laifi. Azaba tana tarar da shi a lokacin da ake yi mai wannan kuka. Shi ma idan yana da lamarin ya san da iyalan shi suna iya mai kukan, ko al'adar gidansu sai an yi wannan kukan, to ya yi kokari kamin ya mutu ya bayyana, bin yaye wa kowa ba, duk wanda ya yi mun kukan mutuwa, wanda zai zubar da hawaye, zubar da hawaye akan ya rabu da ni, amma ya kukan mutuwa bin bar ba, ba kowa lamarin ya yi mun ba. Idan ya yi hakan, ko da an mai bayan mutuwar tashi, to ba shi da wani laifi a wurin Ubangiji. Amma dai ya sani da he an mai wannan kukan kuma bai hana ba, to tabbas yana da laifi, kuma azaba za ta kai mai sakamakon wannan kukan da ‘yan uwan shi suke yi mai. Wani sabon salo da ake ɗauka shi ne na a ɗauki hayarta, ita mai kukan ta kankanas ‘yan gidan, idan babu wata mai murya wadda za ta yadda za ta iya yin kuka, za a zo gidan suwa na an sani makera ne, an san suna yin wannan kuka, za a zo a ɗauka, a zo da ita, a ɗauki hayarta ta zo ta yi iri ta yi ta sheƙe a yanta, kuma tana tayar da ƙura a kan shi mamacin yana samun azaba, kuma don tana yi wa kanta ita ma abin da ba haka ba, abin da zai cutar da ita gobe ƙiyamarta. Sai malai ya ce mana fa’ida, wata fa’ida yake cewa sabata fi sahihaini min hadisi Uqba anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama salla ala qatala uhudin salatuhu ala al-mayyit fa hadha kana qabla mautihi sallallahu alaihi wa sallama bi ayyami. Wannan hadisi ne wanda ya inganta a cikin sahihaini, sahih al-Bukhari da Muslim, daga hadisi Uqba, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salla ala qatala uhudin, lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi wa wanda shahidai wanda aka kase shi a yakin Uhudu ya yi musu salla ta janaza, salla ta gawa. Fa hadha kana qabla mautihi bi ayyamin, wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wannan sallar kamun mutuwar shi ne da ƴan kwanaki, shekara tara kenan, shekara takwas da yakin Uhudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu salla. To wannan mas'ala ce wadda ita ma malamai sun ƙara wa juna sani, tunda ainihin faɗa mafi rinjaye shi shine, ko kuma faɗa wadda zai tabbatatta, lalle mamata wanda suke shahidai suka mutu a fagen yaƙi, ba a musu wanka, ba a musu salla, gurin binne su ake yi da jininsu, kuma haka Ubangijinsu za ya tayar da su da jininsu, wannan shaida ce akan lalle sun yi mutuwa ta shahada. To sai dai inda aka samu saɓani, shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallar da ya musu salatul gha'ib ce musu, ko kuma ba salatul gha'ib ba ce ba? Idan aka ce salatul gha'ib shi shine wane ya mutu a wani wuri daban, kai kuma ka zo ka yi mai salla a wani wuri daban, misali kana da magara wane ya rasu a garin Yami, sai ka tashi daga nan ku yi jam'i ku haɗu ku yi mai kiwo wancan wanda ya mutu a wancan wurin, ku yi mai salla a kuna matsayin kuna wannan garin, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa Najashi, lokacin da aka Jibril ya bayo manzo Allah labarin Najashi, Allah mai cikawa, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabban shi, ku tashi mu yi wa Najashi salla ta gawa, lalle Allah ya dauki rance. To karkashin wannan masala malamai suke cewa faɗa mafi rinjaye shine ya halatta ga dukkan wani wanda yake nesa, idan ya kasance mutumin nan yana da wata kima, yana da wata fadala, babban mutum ne a wurin mu, Allah ya mai cikawa a wani gari, to tabbas muna iyawa mu yi mai salla lokacin da yana can wancan wurin mu, ko muna nan. Wannan ita ce ake kira da salatul gha'ib, ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa wannan gawar. Mu biyo kalmar abinda Ibn al-Qayyim yake cewa, yace qala Ibn al-Qayyim, qala al-Imam Ibn al-Qayyim, Imam Ibn al-Qayyim yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa was-sawabu fil mas'alati annahu mukhayyarun bayna as-salati alaihim wa tarkiha, yace wada mafi rinjaye a cikin wannan mas'ala ta yi wa mamata Uhudu ta yi wa mamata shahidai shahidai sallah da yi musu wanka kuma da rishin yi musu wanka da yirshin yi musu sallah yace annahu mukhayyarun bainas salati alaihim wa tarkiha lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da zabi ya musu sallah ko kuma ya bar yi musu sallah kina yana da zabi ko ya binne su haka ba tare da an yi musu wanka ba an yi musu sallah ba ko kuma ya yi musu wanka ya yi musu sallah yace li baji'il asar li kulli wahid min al amrayn yace sabida da kai asar wanda yazo wanda yake tabbatar mana an yin kuma yake tabbatar mana ba a yi ba yace wa hadhihi ihda riwayat an al imam ahmad yace wannan ɗaya ce daga cikin riwayoyi wanda muka rawaito daga jagoran mu shine imam ahmad yarda Allah shi rahimahullahu ta'ala yace wa hiya alwaqu bi usuli mazhabihi kuma wannan ita ce ta hidacewa da isda asalolin mazhabin shi kina wannan bangaren mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun tayi akan yi wa mamaci sallah mamaci wanda ya mutu mutuwar shahada ya mutu a fagen yaki yi mai sallah da rishin yi mai mutun yana da zabi ko yayi ko kuma ya bari kasancewar an samu manzo Allah bai yi ba kuma an samu ya musu salatul qa'id kina mutun yana da zabi a tsarin mazhabin Imam Ahmad idan mutum ko ya yi wa shahidi sallah ko kuma ya bar shi ala ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta a can baya manzo Allah yace musu a musu da kafani a binne su cikin jinin su kuma a sanya mafi har da Qur'ani a gabatar da shi sannan kuma ya bayyana musu yace ni ne mai musu shaida a gobe kiyama wannan akan zimma akan haƙƙin waɗanda suka yi shahada kenan na wannan mutum yana da zabi yau aka ce gashi nan ma'araka ta rintaɓe tsakankanin musulmai da abokan adawa kuma aka samu mutuwa wanda muna iya sannafa su a ƙarƙashin wannan mutanen shahidai ne to muna da zaɓin ko mu yi musu sallah mu wanke su mu yi musu sallah ko kuma mu binne su haka in su ba tare da wankawa ba tare da sallah ba wannan jininsu ya isa shaida a gobe kiyama gaban ubangiji shi wannan kenan karkashin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal wallahu ta'ala a'lam sai na karshe yake ce mana karamatuhu ba'd al-maut wannan karamatuhu nan bai sanya ba wannan ba ta'ulin ba ha'ulin marbuta ya kamata ka sace kenan karamatuhu ba'd al-maut karamashi bayan mutuwa shi shiwa shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi shine malam Bahaushe yake cewa karama kaga gani idan malam Bahaushe yace wanda yana da karama shine wanda zai tashi daga garin yayi sallar la'asar yayi sallar isha'i a Makka ya dawo kuma muci abincin dare tare da shi shine mai karama irin wannan karama idan shi malam Bahaushe yake bayyanawa hakikatan idan muka dauka zan mu gani da kai abubuwa guda biyu wanda ɗaya bai shiga bangaren ɗaya ga an ce wani yana da mu'jiza to mu'jiza tana kebantuwa ne ga annabawa kadai idan aka ce wani annabi ne to duk abin da zai yi abin da ya saba wa hankalinka to sai dai ka kiraye shi akan mu'jiza kamar misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannun shi a cikin makayi mai ruwa ya taɓa bugawa tsakanin yatsotsin shi hankali ya dauka a ce mutum ya sanya hannu ruwa ya taɓa bugawa amma dai ka san a hannunwa ruwan da kokogo kin wannan ita ce ake kiranta mu'jiza idan ya kasance duk abin da manzo ubangiji shi za ya bashi labarin ya yi shi abin da ya saba wa hankalinka tabi'atan dan adam baya yiwa ya yi shi manzo Allah ya yi shi to wannan ita ce ake kira da karama ga afwan mu'jiza kamar sanda annabi Musa kunga wannan mu'jiza ce kamar alqur'ani da ubangiji ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ce amma dai idan aka ce karama shi shine abinda wani mutum wanda ba annabi ba ya aikata wannan abin kuma ya saba wa hankali wanda kai ka sani a tabi'ar dan adam mutum baya yiwa ya yi shi kamar irin karamar da ubangiji ya baiwa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya aika rundunar shi za su tafi suka huta fagen yaki sai ga Umar yana bakin mimbar yana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya sari al-jabal yana zamne cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin khutba yake cewa ya kai Sariya kunihi bangaren dutse, kunihi bangaren dutse, su suna can kilo dubunnai suna can suna fagen yaki. Sariya yake cewa wallahi tallahi sai gashi nan muna wannan wurin, sai gashi nan muna jin muryar Umar. Umar yana ce mata mutahi bangaren dutse, mutahi hawo dutse, mutahi bangaren dutse. Yace kuma suka yi bangaren dutse, kuma Allah ya ba su nasara. Da suka zo suke labartawa Umar ga abin da suka yace kwarai ku a wannan lokacin. Wannan lokacin da yayi magana a wannan lokacin ta kai musu, kuma suka yi amfani da abin da ya faɗi musu. Kun ga wannan ita ce ake kiranta da karama. To kowa duk wani wanda yake matsayin mummuni waliyin Allah ne. Waliyin Allah kuma karkashin shi ake samun karama. Kamar Uwais al-Qarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, yake cewa duk lokacin da kuka gamu da Uwais ku nima ya muku addu'a. Wannan karama ce gare shi, karama ce. Mutumin da za ka gan shi ba kowa ba, amma dai idan ya ce wa Ubangiji a yi kaza, wallahi sai a yi. Wannan mutane ne wanda suke karkarama. To wannan su ne ake kira da waliyan Allah. Shi kuma waliyan Allah Ubangiji ya bayyana mana ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna. Waliyan Allah su ne wanda suka yi imani da Allah, kuma suke jin, suke da takawa, suke jin tsoron Ubangijinsu. Shi kuma imani baya yiwa a same shi sai an cika wa'ansu sharuɗa guda uku. Ka koma suratul anfal ka ga yanda Ubangiji yake bayyana maka, innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wannan sharuɗan guda hudu in ba su cika ba, to baya yiwa a samu. Yace mana me yace kwa aya, yace ulaika humul mu'minuna haqqan, su ne wa'annan mummune already tantagaryen mummune wanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun, kuma su ne waliyan Allah. Shine idan aka ambaci sunan Ubangiji wajilat qulubuhum, zuciyarsu za ta dauki makarkata, za su san lalle an aiko sako wanda ya ratsa zuciya, wanda zuciya ta bugu a karkashin wannan sakon da ya aiko. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, idan aka karanta musu ayoyi na Ubangiji imani sai ya ƙara a cikin zukatansu. Aka ce musu Allah ya ce, annabi ya ce, za ka gani imaninsu ya ƙara haɓaka, sun ji ayoyin Ubangiji, sun ji maw'izatu min rabbihim, sun ji wa'azi daga wurin Ubangijinsu, sun ji abin da zai warkar da zukatansu. Yace baya da haka suna tsayar da sallah, yuqimuna salata, suna tsayar da sallah, ba wasa akan sallah. Duk lokacin da aka ce lokacin sallah ya shiga, za su nemi ina za a zo a haɗu a yi sallah, salon sallah ta tafi. Yace kuma daga ƙarshe wa mimma razaqnahum yunfiquna, na daga abin da muka arzuta su suna ciyarwa. Baya wai tunanin in na bada talauci za ya zo ya same ni, baya ƙyashin in Allah ya bashi ya hana. Wanda ya cika wannan sharuɗan guda huɗu, ulaika humul mu'minuna haqqan, wa'annan su ne mummune wanda suke na gaskiya. In diba halina ka diba halin ka gani wannan abubuwan guda huɗu kana cikinsu ko ba ka cikinsu, da kwai ta waya ko ba ta waya, in ka ji ayoyin Ubangiji zuciyarka tana makarkata, tana ƙara imani, tana raurawa ko kuma ba ta yi. Idan aka ambaci Ubangiji, aka ambaci ayoyinshi, imaninka yana ƙaruwa ko kuma ragewa yake? Kana tsayar da sallah a lokacinta ko ba ka tsayarwa? In ka samu kana badawa ko kuma baka badawa? To wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda huɗu su ne Ubangiji ya ce mana ulaika humul mu'minuna haqqan, su ne mummune na gari, na gaskiya. Sannan kuma waɗannan su ne waliyin Allah. To wanda yake waliyin Allah, samun karama a wurin shi ba abin mamaki ba ne ba. Za ya maka wani abin da kai baka taɓa da bai ji ba da yake ba mu labari akan wani wanda aka yi hatta da gidan radiyo aka sanya shi kurum waliyi ne, Ubangiji ya ba shi karama. In ya ga dama daga ya hote kuna kallon shi daga ya yi kwana, shi kenan inda yake so ya isa, kuma ba shi ɗani ba komi, kurum karamar da shi ma Ubangiji ya ba shi. Har a gidan radiyo aka sanya shi, aka ce bi gashi nan daga Kano aka ce ana so ya isa Lagos. Daga nan aka yi kira ya huta, ana kallon shi zaƙin mutaƙin ya ɓace, aka yi kira daga can aka ce gashi nan ya iso, daga bacewa gashi nan ya iso, wannan ita ce karaba, kuma mutum ne na gari. Za ka gani mutum yana maka abu wanda yake khariqul ada, wanda ya saba wa al'ada, abinda mutum yake yi, amma dai dalilin imanin shi Ubangiji ya ba shi wani yantaka, ya ba shi wannan karaba. Ba wai wali ba na buri da bula, wanda zai zo ya sanya babban riga yana cewa yana yin kaza, yana yin kaza, yana yin kaza, alhalin shi din wannan mutumin tantagar yadda iska. Irin waɗannan kowa da irin abin da yake wannan, shi na girgin baya nunawa da shi shi ne. Nema yake yi kadda a san shi, kamar misalin Waisul Qarni. Waisul Qarni Umar duk lokacin da ya zo aikin hajji sai ya tambaya a tawagar garinsu, shin a cikin ku da kai wani wanda ake kiran shi Wais? Sai a babu shi, bai zo ba. Har shekara ta ƙarshe Umar da ya zo, shekara ta ƙarshe ta zauwa, shekarar da Wais ya zo ta ƙarshe zauwar shi hajji, Umar da ya zo ya tambaya ya ce da kai a cikin ku da kai wanda ake ce Waisul Qarni? Aka ce kwarai ku a cikin tawagan mun zo da wani wanda ake kiran shi Waisul Qarni. Amma dai yana can yana wani tsaron dabbobi, yana kiwon dabbobi can inda muka kulle dabbobinmu. Tsaro yake yi. Umar ya garzayo ya zo wurin shi ya ce wallahi tallahi kai ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana idan mun gamu da kai mu nema ka mana addu'a. Ya ce shin manzo Allah ya faɗi maka haka? Shi kuma tabi'i ne, ba sahabi ba ne ba. Ya ce kwarai kuwa manzo Allah ya bayyana mana in muka ganka mu nema ka mana addu'a. Addu'a shi manzo Allah ya ce dan addu'a shi karɓaɓɓa ce. Ya ce to mun kake so? Ya ce kabbuna Allah, Allah gafarta mun, ya sanya ni gida aljanna. Kai malam Musa da a ce ni ne, ko da a ce kai ne. Haka ba ai mutumin da manzo Allah ya mai tambarin addu'a shi karɓaɓɓa ce, to mito za a wannan. Ai ina tunanin wani sai yayi kwance-kwance ya ce dukiya irin ta karuna. To kun gani yana can yana tsaron dabbobi, wannan shine waliyin Allah, baya taɓa nunawa. Lokacin da Umar ya zo ya bayyana wa sauran sahabbai, ga Waisul nan da manzon Allah ya bayyana gashi nan ya zo, suka zo kowa yake zauwa yana mai addu'a mutanen garin shi, Waisul ya arce ba a sake garin shi ba, a sake yin dure shi ba hanyo ba sai ina ya tsaye. Bayan mun karanta da kai ɗaya daga cikin tabi'ai wanda yana nan, ana nan garin Madina, aka jima hari yana nema ya kama gari, ana nema a yi sama ta yi ruwa, sama ta iya ruwa. Ya shigo masallaci yana tunanin babu kowa a cikin masallacin, yana zaune ya yi raka'a guda biyu, ashe da kai ɗaya daga cikin wani tabi'ai yana gehe yana zaune, bai an karaba da shi ba, ya yi zaton barci yake, afwan ya tarar da shi a kwance ya yi zaton barci yake. Yace kurum yayi raka'a shi guda biyu tahiyatul masjid, ya daga hannayen shi sama yace Ubangiji mutanen garin nan mi suka maka kin musu ruwa, to dan haka kayi musu ruwa. Kurum ya sabke hannayen shi ya tashi da shi ya ga sama ta kici, shi yana jin shi ya tashi ya bibiyi wannan mutumin ya tafi ya same shi, ashe dashin shana ne, ba komai bane ba shin shana ne. Ya tarar da shi ya zo yace wani waɗi mini miye kake yi wa Ubangiji, har zaka ringa yi wa Ubangiji katse kuma Ubangijin ka ya amsa maka addu'arka? Ya ce ka ji abin da na faɗi wa Ubangiji na? Ya ce kwarai kuwa na ji abin da ka faɗi wa Ubangijinka. A lokacin nan hankalin shi ya tashi, sai ya ce me zan baka amsa? Da ya tafi kamin ya dawo tattare kayan shi ya tafi shi har abada bai sake ganin shi. Wannan su ne waliyan Allah, su ne mummunai na gaskiya. Wannan da wani ne daga cikin wani Allah ya mai irin wannan baiwa, za ka gan shi haba ai an fara ci da addini kenan. Wani za ka same shi muhalki ne zai yi ya ce ya ga annabi, awai ya ba shi sako ƙarya da gaskiya, ƙaddara ma gaskiya ce ma, to menene in kai muhalkin annabi sallallahu alaihi wasallama? Ka boye kayan ka tsankanin ka da kai da Ubangiji, Allah ya sadanta maka. Wanda ya gan shi tabbas hakikanin shi ne da gaske, to hakika za ya gan shi a gobe kiyama. Amma dai za ka gani an maida abin kasuwanci, shi ne wa'innan baya daga cikin karama wadda take ta gaskiya, tana tabbatuwa ne ga waliyin Allah, ba ga wanda yake waliyin shaidani ba. Waliyan shaidanin su suka yi yawa, wani yana ba mu labari yace wallahi a garinsu goni gari ne aka yi yake cewa shi ba labari ne ake ba shi yake cewa wani malamin garin ya kasance idan ya tashi yana iya tahiyya tahiyya mai nisa ya tahi inda yake so ya tahiyya dawo kuna kallon shi ya bace ya tahiyya dawo ya ringa tahiyya saman iska yace ashe yana da alƙawari da shi da shedan nan bayan mutuwar shi shedan nan suka sake bujirowa wurin wurin ɗan shi wanda ya ci kambacin shi to ga abin da muke faɗi ni da mu da ma'aikin kafa kaza da kaza yake mana mu ma ko muna mai kaza lokacin nan yace a shi gaskiya shi ba ya iya ba ya haƙa lokacin nan ya hutu ya bayyana wa mutane ƙaryan ma'aikin shi lalle ga irin yanayin ga turbar da ma'aikin shi yake alƙawari gare shi da shi da shedan nan shi sanya yake abubuwan da hankali ya saba to duk wanda zai ringa abubuwa wanda hankali ya saba ka tsaya ka gani wani ne shi in dai mummuni ne ka tabbatar me da mu da imanin shi kuma wallahi tallahi duk wanda yayi irin abubuwan nan na karaba to zai kokari ya shawo ya killace kanshi ko ya bace daga idanuwan mutane wanda suka san shi da yayi wannan abu saboda ya sani tsankanin shi da shi da ubangiji ne kuma wannan wata baiwa ce wanda ubangijin shi ya bashi ba dan ya kai ba kuma yana mai tawazu yana mai kaskantar da kanshi gaban ubangijin shi amma dai wanda suke yin yaudara zaka same su an samu abin da za a ci gaba da dora da bibi tamiya ayi ayi kaza da kaza Allah zai kiyaye ka yake cewa an-Jabir qala daga Jabir ra Allah shi tabbata a gare shi yace lamma arada muawiyata an yajri aynahu allati bi uhd lokacin da muawiya yaso ya kwararar da idan ruwa wanda yake uhud katabu ilaihi ya sanya ma'aikata su zo wannan idan ruwan nan a kwararar da shi ya tahi ya ringa gudana sai wannan ma'aikatan suka rubuta wa Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi suke cewa inna la nastati'u an najriha illa ala quburi shuhada talle mu ba ma iya ba kwararar da wannan ruwan wannan idan ba ya tahi sai dai akan kabarruka na shahidai wanda suka yi alhasiya ta kot kanan ne ake so a yi wanda ruwan zai kwarara to idan aka ce a kwararar da shi baya guba sai ta kan kabarruka na shahidan Uhud a lokacin nan mi Muawiya yace musu fakataba Muawiya sai rubuto ya maido musu raddi na wasiƙar su yace musu umbushuhu ku tone wannan kabarrukan ku dai ku musu wani kabari da ba wannan kuma maslaha ce ta maslaha ta amma tuqaddam ala almaslaha alkhassa maslaha idan ta kasance ta jama'a ce to ana kaddamar da ita akan maslaha ta wani da wani tunda amwanin kwararar ruwan yayi akan barin wannan shahidan a nan cikin kokontan su wannan shi daga cikin fiqhu Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi shi sun ya Muawiya yace to a tone su a tayi a musu wani su kabarruka da ba kinan a bar wurin ana so a same shi diddan a kwararar da ruwa inda mutane za su amfana da shi dabbobi su sha ayi noma mutane su sha a lokacin nan yake cewa sai aka tayar da wannan kabarruka Jabir yake cewa fara'aituhum yahmiluna ala anaka rijali ka annahum qawmun niyam yace wallahi sai gashi nan wa'innan wanda suka mutu a yakin Uhud shahidan Uhud yace sai gasu nan mutane suna daukan su a saman wuyayikan su yace kai ka ce wa'innan mutanen farci ne suke ai mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yace mana kasa an haramta mata ta ci naman annabawa wannan su ne aka kebance to wallahi han mutane nagari naman su ba ta ci wata rana muna ana karatu nan cikin masallaci mala yake bayyana mana yace nan wannan makwantar umwala an zo ana tayar da an za a yi wa wani makwantai za a yi wa wani mamaci rani an zo ana ramu wallahi sai gashi nan ga wani mutum nan yanda aka binne shi haka aka tado shi aka rike shi a hannu aka yi idan ramin aka daidaita aka maida shi aka dauko wancan aka sanya shi aka binne su kuma shekara da shekaru abu dai lakan ya canza kanshi ya koma hori amma dai yana nan yanda aka binne shi haka yake shi ba Allah ya haramta wa kasa ta tunanin shi wallahi tallahi in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Ba dama mutun zai kasance na kirki, wallahi tallahi sakamakon shi a wurin Ubangiji, Ubangiji shi kadai ya san abin da za ya yi me ne ya saka ta bi duniyar shi da lahirar shi. Jabir yake ce mana he gashi nan wallahi ana dauko wannan shahidan kai ka ce mutanen nan farci ne suke yi yanda aka burne su. Mu leka mu gani lokacin da aka yi yakin Uhud shekara ta 8 shi ko Muawiya kamun ma ya samu khilafa sai a wurin shekara ta 40 ko kuma mu dauka mu ce daga 35 bayan kisan Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi shekara nawa ga sanan an muddo su daga cikin kabarukan su kai ka ce barci suke. Yace wa asabatil masahatu tarfa rajli tarfa rijli Hamza, sai ga diga da ake sanyawa a tona sai ga ta nan ta bugi kafar Hamza. Yake cewa fam ba'asat daman sai ga jini nan yana kwarara yana furtsowa daga cikin wannan kafar tashi. Ka san dai mamaci dai idan aka riga aka ce misali ka yanka kaza za ka jima ka bata minti 10 ko kaza ta mutu mushi ka bata minti idan ta mutu idan ka yanka ka samu jini. So sai ga sanin su waɗannan gashi nan kawar shi da aka buga da diga sai ga jini nan yana kwarara. Wannan shi yake nuna mana karama ta wannan bayan Allah kuma mi suka yi suka samu wannan rabo. Wallahi tallahi kyautatawa da suka yi a cikin tahiyya ta addinin musulunci, suka kyautatawa kansu, suka kyautatawa manzo Allah, suka kyautatawa wannan addini, sai gashi nan sakamako da suka samu a nan duniya kamun a taimako ba kiyama. Ko mun sani duk wani shahidi Ubangiji yana halittar wani tsuntsu a sanya ran shi a cikin wannan tsuntsun ya ringa tashi yana yawo a cikin gidan aljanna yana ci da duk abin da yake so ne daga ƴaƴan itacen gidan aljanna. Wannan shine sakamako na shahidi, wannan shine karshen karatu wanda malam ya bayyana mana kan shakhsiyya ta Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi. Sai shakhsiyya ta 12 shine al-Barra'u bil Malik. Barra'u an Malik dan uwa ne na Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi. Khalidun wanda Allah ya tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi. Malaki mana matashi ya irin taki wanda ake yi wa Barra shine yace qatala mi'atu nafsin min ash-shuja'an mubarazata. Barra dan azumi yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kashe mutum 100 wanda aka huto mubaraza huto da huto daga cikin miji ya karhi wanda idan an zo yaki kamar yanda bayan muka karanta idan an zo yaki wannan zai ce a ku huddo mana mutanen ku mu ma mu huddo namu daga cikin miji ya karhin ku a zo a yi mubaraza huto na huto da ni da kai mu zo mu gwabza wanda aka kai kasa shikenan an kare shi kuma mu koma baya kamun a zo a fara yaki kowa da kowa ya huto shi da ake kira da mubaraza. Barra dan azubi yarda Allah shi tabbata a gare shi sai da ya kashe mutum 100 huto na huto Allah bai aushara shi ba. Kuma shi a tsarin shi idan ya zo yaki kurum guguwa ce, kurum aikata aikin da ta zo kurum shi take yi, kuma abin da ya yi gurata shi shine ya mutu a cikin yakin, ba wai nasara ba kadai ba, duk da ana nihin nasara kuma ana nihin shahada, amma dai shi shahada ta yi burge shi ya mutu musulmai su yi shahadi su samu nasara a karkashin yakin da yake. Shi ne malai yake bayyana mana yake ce mana taken shi mutum 100 kawo ku mutum 100 ɗaya har 100 ba kaɗan ba ne ba, wanin ya yi ka wanin ka yi shi haka za a zo a yi ta gwabzawa sai da ya kashe mutum 100 huto na huto tsakaninsu. Yake cewa kama annallaha ta'ala a'lamu haythu yaj'alu risalata, kamar yanda Ubangijinmu shi ne mafi sani inda ya dace ya ajje manzancin shi. Ai Ubangiji ai ga ashwa'iyyan bai zabo manzo Allah ba ya kasance shi ne cikamakon annabawa ba. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas, Allah yana zaba manzanni shi bangaren mala'iku da bangaren mutane. Ubangiji sai ya tace ya tankade, akwai hadisi na can Abdullahi ibn Mas'ud ne da muka karanta baya yake bayyana mana yake cewa Ubangiji sai da ya diba cikin zukatan dukkan bayu duk wanda za a halitta daga annabi Adam har zuwa ƙarshen yaron da za ya huto a cikin wannan duniya, Ubangiji sai da ya duba cikin zuciyar kowa da zuciyata da zuciyarka yace bai ga wata zuciya ba mafi tsarki mafi daidaituwa mafi cancanta a bata sakon al'umma ta ƙarshe cikamakon annabawa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka tankade cikin dukkan halittu aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka tankade cikin zukata dukkan zukatan halittu na al'umma shi aka gani ba wata zuciya wadda ta kai zukatan sahabban shi su kasance su ne waziran shi ubangiji ya zaba ni su ga ubangiji da ya san zuciyata ta kai tana ɗaya da irin zukatan su wallahi ubangiji da mun ma da ya sa mu cikin zukata da ya sa mu cikin layin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mun kai ba kuma kai kanka idan ka yi wa kanka adalci ka sani baya yiwuwa a hada wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wahala cikin yunzi ya yi kokarin ya su isar maka da wannan addinin har ya kawo maka zuwa yau shine manzo shine nan bala yake cewa lalle ubangiji shine mafi sani ina ya dace ya aje manzancin shi yace fa huwa subhanahu a'lamu kayfa yahtaru li nabiyhi hawariyahu wa sahabaihi wa sahabatuhu kuma Ubangijinmu shi ne mafi sani yaya ne ya kamata a zaɓo wannan annabin sallallahu alaihi wa sallama sahabban shi hawariyahu masu taimakon shi wa sahabatuhu da abokan shi wanda za su zamana tare da shi su taimaka wa wannan addinin har ya iso zuwa ga wannan lokacin idan an ce al-hawar shi al-hawariyin su ne waɗanda suke tallafawa suke taimakawa wannan addini kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul saf lalle lokacin da ubangiji ya akan alshi annabi isa isqala isa ibn maryam man ansari ila allah annabi isa yake cewa su wane ne masu taimako na akan wannan addini akan yada wannan addinin su taimake ni su taimaki addini qala al-hawariyuna nahnu ansaru allah hawariyawa masu taimakon addini suka ce ai mu ne masu taimakon wannan addina mu ne masu taimakon abanda nahnu ansarullah mu ne masu taimakon wannan addinin masu taimakon ubangiji akan wannan addina fa amara ta'ifatu min bani isra'ila wa kafara ta'ifa to haka mu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ubangijin shi ya leka cikin zukatan mu aka gani wa ansu zukata suka hidacewa su kasance mataimaka ga wannan addinin mataimaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta a can baya lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun taimakawa manzo Allah sun taimakawa wannan addinin da gangancin su da dukiyoyin su kamar yadda manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake ce mana babu wani wanda yake da hannu akan mu face lokacin da muka samu yalwa mun mai da mai mun mai goma ta arziki duk wanda ya mana tara ta arziki mun mai goma ta arziki yake cewa illa yadi abubakar yace sai dai abubakar yace ba mun ba ma mun bamba da abin da zamu sakanta wa abubakar saboda ita wannan Allah saka mai shine nan hawariyahu masu taimakon wannan addinin kuma wa sahabatuhu kuma da sahabban shi yarda Allah shi tabbata a gare shi malik yace manil barra'u min malik wane ne barra'an malik yarda Allah shi tabbata a gare shi nan malam zai zano wani abubuwa guda 11 ne ya nuna maka lalle wannan bawa wannan sahabin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai asara ne ya kai ajinjina ne yake cewa innahu al-fatar yace shine gurzo jarumi kasan ko a cikin wasa aka ce wani gurzo ne to tabbas da kai jarumta a tare da shi yace to gurzo ne jarumi yace al-karra wanda yake atakan shi kullun idan an zo kurumshi kai dauki yake yi shi baya be buƙatar kurum a tsaya ana wani wata idan dai an shigo dai fagen yaki to shi kurum dauki yake kaiwa yake cewa sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'abucin manzon Allah ko wanda ya abukanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ga ce mun sahabin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wannan kalmar kadai idan an ce wa na sahabin manzon Allah ne ta ishe ka komi ta ishe ka riga da wando duniyar ka da lahirarka wane ne sahabi shine wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana mai mutuwa ya mutu kuma yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai addinin musulunci wannan shine sahabi leka mu gani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana kan sahabban shi sallallahu alaihi wasallam abubuwa na azu a gani inda kalmar su ba can farkon karatun duka mun yi bayani akan sahabbai kenan wannan kadai wannan kalmar da aka yi itlaqin ta ishe shi alhurma ta ishe shi ta nuna mana fadalarshi yake cewa wa akhu khadimin nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwan khadimin manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi shine Anas bin Malik Anas bin Malik a ce kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ta yi ne guda wallahi tallahi ta yi alheri dukkan wani aiki da za ka yi a rayuwarka ta duniya khidman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barantana Anas shekara 10 yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi bai ta barin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana yi mai hidima ai a kullun nake cewa idan na karanta hadisin da ma'aihiya Anas ta kawo Anas wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ba wata mata a duniyar nan wanda ta fahimci wane ne manzo Allah menene zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take so wadanta alherin duniya da lahira kamar ma'aihiya Anas yarda Allah shi tabbata a gare ta ba wanda yazo ya fadi mata takim Anas yana da dai shekara yana shekara 8 a wadar ruwa shekara 10 ta kawo hannun shi ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ga yaro nan na kawo maka yi maka hidima har karshen rayuwarka da kai wanda ta fahimci da kai wanda take da fiki kuma wannan matan zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ho kai ne ma a ce ba dan uwanka ya ci shugaban kasa ka dauki danka ka kai shi bare shugaban kasa ka ce wani ya maka hidima ai ga sani kai ne a riba dai kake to ila ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shahida Uhud Barra bin Malik da shi aka halarci yakin Uhud yakin Uhud kuma mun yi bayani takaitaccen bayani akan duk abinda ya kai ya kawo a cikin yakin har zuwa lahawar shi har zuwa wannan ishi da kasancewar yakin kada wai mu taba tunanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi nasara akan su a'a wannan yakin da Uhud sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yi nasara kasancewar bayan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suwa za su bi bayan su Abubakar ya tashi cikin mutane 70 suka bi bayan suka dai suka ingiza suka ƙara arcewa suka yi gaba yaki ne wanda ya kai ya kawo an zo an yi abubuwa irin saɓawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke saman dutse suka yi a lokacin na albarkacin haka ubangiji ya canza akalin yakin ta kawo mushrikai su suke da nasara su suke da galaba akan yakin har zuwa lokacin da yaki ya sake canza sheka ya sake canza akala kuma musulmai suka biyo bayan su har suka kora su kuma wannan duka ƙarƙashin darasi ne yana nuna mana darasi wanda za mu iya fa'idan tuwa ƙarƙashin yakin lalle yawa sabawa manzon Allah sabawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya baka nasara har abada a cikin rayuwarka in dai nasara kake so to ka tsaya akan karantarwar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa bay'ata tahta ash-shajara kuma Barra bin Azib yana cikin mutane 1400 a wada mafi rinjaye wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubay'a alƙashin ici lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto umara lokacin kama ai sulhul hudaybiyya ya huto umara didda a hakikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto umara amma dai da kai abin da yake so ya cimma ba wai umara bace kadai ba lokacin da suka huto umara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su shigo garin makka suka yi kamfaman din su suka yi mu'askar din su anan manzo Allah sai ya tura ɗaya daga cikin sahabban shi da taguwar shi ya tahiyya wadiwa mushrikan cikin garin makka lalle ga mu nan zamu shigo zamu yi umara a lokacin da zai shigo ya isar musu da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun ji labarin manzo Allah ya dauko ya huto tare da mutanen shi sun tunkaro garin makka kinin garin makka ko he rude gashi na irin hali wanda ake ciki na tsoro na ga musulunci kullun daukaka aiki garin makka ya rude wanda suka yi azumi suka yi sai kowa ya huto yayin shirin ko ta kwana aka yi shirin yaki to kalashin haka da ya shigo shi dan sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama taguwar tashi suka yanka suka soke taguwar shi ya koma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi mai ga abinda suka yi mini ban isar musu da sako ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce Umar tashi ka tayi wurin su ka isar musu da sako na daga cikin sahabbai suka ce wa manzon Allah wahayi aka maka Umar ya tahi ya isar da sakonka ko kuma ra'ayinka ne yace a ra'ayin shi kun gani ko a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce a mun ban maganin ka aika Umar Umar mutum ne wanda yake da tsanani mutum ne wanda ba a san ba me zai kai ya kawo ba amma dai ga mutum wanda suke karramawa suke ganin mutuncin shi sosai a cikin idanuwansu kuma yana da dangi ne wanda dangin shi suna da yawa a cikin garin Makka shine Usman bin Affan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tura shi manzo Allah ya tura shi suka tafi kasancewa sun ga Usman har suke rububin a gidan wa zaka kwana gidana zaka kwana gidana zaka kwana ana rububin wa zai sifke shi a lokacin nan suka cewa Usman ya tahiyya umara Usman yace tunda a jahiliya sun kasance wanda ya shigo garin Makka yana zuwa ya umara sai Usman yace a'a ba zai yi umara ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba Usman ya isar musu da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashine da ya dawo aka yi sulhul hudaybiya kasancewa bulaguro ne Usman ya shigo garin Makka kuma har yanzu Usman bai koma kuma ana tunanin ka aje ko sun yi aika akan Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora hannun shi ya dora ɗayan hannun shi yace wannan mubaya'a shi ce wannan mubaya'a Usman ce duk wanda yake nan wanda yake so ya zo ya yi mai mubaya'a akan in dai an kashe Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi to za su shiga da sunan da zimmar su yaki garin Makka ko mutanen garin Makka ko kuma su ba hira a dawo baya shine ubangiji yake sai yake bayyana mana a cikin suratul fatih innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim wa'inda suka yi maka mubaya'a a hannunka hannun Usman hannun sauran sahabbanka yace lalle sun yi wa Allah mubaya'a kuma mubaya'ar da suka yi hannun Allah a saman hannunsu wata ni'ima ta kai haka kai ka sani wanda ya sadaukar tattaka da kanshi ya baiwa Allah kanshi 100% kai ka sani wannan mutum kuma bi manzo Allah ya bayyana musu cewa in muka shiga ba hira hutawa ko rai ko nasara ko kuma mutuwa suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan yayi wa ubangiji shi mubaya'a Allah ya dora hannun shi akan a saman hannayen su yake cewa fa man nakasa fa inma yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima wanda ya warware ya makanci wanda ya cika alƙawari to ya tabbata oya ubangijin shi zai bashi lada wanda yake mai girma shine gidan aljanna su ma waɗannan wanda suka yi mali suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya a karkashin ice su ma ɗan aljanna ne to wannan kadan daga cikin fadlan shi wanda yake nuna mana lalle shine wanda yake gurzo wannan yaki sadauki sahibin sahabo manzo Allah da tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi dan uwan halimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya halarci yaki Uhud kuma wanda ya yi wa manzo Allah ya yi wa ubangijin shi mubaya'a a kalkashin ice Imam Zahabi yake cewa wa qad ishtahara anna al-bara qatala fi hurubihi 100 nafsin min ash-shuja'an mubarazatan Imam Zahabi yace hakika ya shahara lalle barra dan maliki yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kashe a cikin yakukkuka wanda yake huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaki wanda yake huta dan dauka kalmar la ilaha illallah ya kashe mutum 100 wanda suka yi huto na huto yaki wanda tsankanin shi ne da shi da wani sadauki ya zo bangaren abuka adawa ya buga har ya kai shi kasa ya kashe shi mutum 100 ya kashe yake cewa wa kana Umar bin al-Khattab yaktubu ila umara'il jaysh Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance yana rubutawa jagorori ko komandodi na runduna yana ce musu la tastaminu al-barra ala jaysh kada ku sanya barra ya kasance shine jagora akan peloton akan sojawa akan runduna misali idan an zo da kai babban komanda yana kakkasa rundunar shi wane ku koma bangaren gabas wane ku koma bangaren yamma wane ku yi bama wane ku yi hagu wane ku tsaya a tsakiya to irin wannan jagororin wanda za a baka peloton shine Umar yake musu kashe kada ku sanya barra ya kasance jagora ne akan peloton akan runduna wanda bata kasa bai wanda runduna wanda zai jagorance ta dalilin me ya sanya yake cewa fa innahu mahlakatun min al-mahaliki yaqdumu bihim saboda shi babu tsoro tare da shi babu fargaba hallaka ce zai gabatar da waɗannan mutanen wanda yake jagorantar su. Shi idan ya zo aka ce wa'inna abu kan adawa ne ba tsayawa a ce a'a bari in gani ta gabas zan biyo ta ba ta yaya ƙarhinsu yake yaya sadaukai kurumcewa zai yi na bayan shi ku biyo mu da shi. Shi sanya aka ce Umar ya ba da lamarin idan an zo yaƙi da Barra ku sanya shi ya kasance shi ma mabiyi ne in an umarta ya shiga, amma dai a sanya shi jagora ya ce to jan mutane za a yi kurum ba hira a dawo baya yi za a yi ta yi sai an kai an tozarta kalmar shirka. Yake cewa idan huwa la yabhasu an an-nasr faqat, yace wannan shi yake nuna mana Barra ba wai a samu nasara ba kadai ba shine gurin shi idan an huto yaki ba. Yake cewa walakinahu yabhasu an ash-shahada, sai dai Barra yana neman yaya za a yi mutuwar shahada. Wa yasta'jilu maji'aha, kuma yana gaggautar da mutuwar shahada ta yi gaugawa ta zo ta tarar da shi. Saboda ya san abin da zai tarar a gobe kiyama, idan ya mutu ya san abin da zai tarar a wurin Ubangiji. Yake cewa tirazun faridu, yake cewa wannan Barra din da kake ganin shi yace foto wannan kwatankwaci ɗaya lakkar ne, example ɗaya ne, babu irin shi, babu tamkar shi. Yake cewa qadara na'am qallama yajudu az-zamanu bi mislihi, yace kai qallama a samu zamani wanda zai mana kyauta da irin wannan Barra wanda yake jarumi sadauki. Kallama a samu zamani wanda zai mana kyauta irin tada kamar Barra. Yake cewa yarda Allah shi tabbata a gare shi. Wa kana al-Barra la yahtammu bi mazharihi qadra ihtimamihi, yake cewa lalle Barra baya kula da mazhar shi, abinda yake a faransa shi tuha da gyaran kai da wani gyara gemu da wani wane ne da wani wane ne, shi wannan abin duk ba su dame shi ba, shi ne almazhab, abinda idan an gabato ka an kalle ka za a ce a ga wane nan ya sa tuha mai kyau, ya sanya takalmi mai kyau, ya sanya rawani mai kyau, ko ya sa hula mai kyau, ko ya sharce gashin shi yayi wani abu, yace wa'innan abubuwan ba su dame shi ba a rayuwar shi ba. Yace qadra ihtimamihi bi makhbarihi allazi huwa mahallu nazar rabbu mahalli nazar rabb subhanahu wa ta'ala, yace kamar yanda yake kula da abin da yake cikin ran shi wanda kuma shine Ubangiji yake kula da shi. Shine wancan hadisi inna Allah la yanzuru ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, Allah baya kallon ayyukanku baya kallon gangan jikinku, mi kasa wani irin tuha kasa, kasa mai kyau mai tsada ne mara tsada ne, Allah baya kallon dukkan wannan, Ubangijinku yana kallon abin da yake cikin zakatunku. Shi ba ruwan shi da sai an sanya mai kyau, an sanya tuha mai tsada, an sanya sabuwa, baya da hurma haka. Yake cewa fatahat asmaluhu albaliya, yace kullun zaka same shi tsahin tuhahi ne a tare da shi. Idan an ce asmal da albaliya nafsu shay, ma'anar su duka ɗaya ne, lalle tuha ce wadda take tsawogi, kurum yake nin wadda za ta liƙe mai kashin shi, wadda za ta liƙe mai watan shi, ganga jikin shi. Yake ce mana an Anas bin Malik qala, daga Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yace kam min ash'asa aghbara zitimraini la yuqbahu lahu law aqsama ala Allah la ba'a منهم البراء بن مالك. حديثي daga wan Barra shine Anas qadan Barra Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa manzo Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yace kam min ash'asa aghbara, yace su da yawa mutumin da gashin shi yayi furtutu, aghbara yayi kura, kenan tuha shi ba ma wata mai kyau bace ba, tuha ne wanda take tayi kura. Ash'asa shi shine mutumin da bai caje kanshi, kai yayi kura ba ruwan shi da wani sai an yi wanka sai haida bare ta an yi kaza, aghbara yayi kura, yace zitimraini, kuma yana da tuha guda biyu wanda suke tsayyaji. Abdimr shi shine tuha wadda take albaliya, tsohuwar tuha wadda zaka same ta wani bangare an mata nani, an dumke ta an yi kaza, ita ce ake kira abdimr. Yake cewa zidimraini mai tuhahe wanda suke ragga, wanda suke tsohuwi, yace la yuqbahu lahu, mutane ba sa mai do hankalin shi, hankalin sa akan shi, kowa bar ruwan shi zai shigo nan ya zo ya zauna, kowa bar ruwan shi da shi. To wa'annan su ne waliyan Allah, yake cewa wannan mutumin da kuke ganin shi ba ruwan shi da wata afaransa in shi yace wallahi law aqsama ala allah la abarra yace da zai rantsa da allah wallahi allah sai ya kubtar da shi inda yana nan zamna zai ce maka wannan kohohin da kake kallo dukkan su kalan masara ce kuma ya rantsa yace wallahi kohohin nan kalan masara ce wallahi ubangiji sai ya kubtar da shi akan wannan magana da yi akan wannan rantsuwar da yi idan ka sai ya nuna maka lalle masara ce wannan ai ne gagar ubangiji ba shine yake tabbatar mana yake cewa law aqsama ala allah la abarra da zai rantsa da allah wallahi tallahi allah sai ya kubtar da shi akan niyyar shi da sanya ya rantsa yake cewa minhumul barra'u bil malik daga cikin irin waɗannan mutanen da kai barra'u al malik shine fassara mana hadisi yake ce al as'ash yace al ba'idul ahd bid duhni wat tasrih wal ghusl yake wanda ya jima bai sanya mai ba a jikin shi ba bai caje kanshi ba bai yi wanka ba shine ake kiran shi da al as'ash koma ga hadisin Abdullahi bin Umar ne na'am wanda yake bayyana mana yake cewa ya muddu yadayhi ila sabai ash'atha akbara gashin shi yayi furtutu gashin da kura gashin ba kin gani yace dal albarkatin kura kuma akbara kuma yayi kura dalili yake nuna maka lalle wannan mutumin matahiyi ne shine yace ce maka al ash'ath shi shine wanda ya jima bai sanya ba mai ba a jikin shi ba bai yi wanka ba bai caje kanshi ba yace wa dimr idan aka ce maka ad-dimr shine as-sawb al-khalq shine tsahin tuhahi wanda ba su da wata kima yace la yu'bahu lahu la yu'rafu wa la yu'lamu bihi li qillati sha'anihi ba a iya ganewa wannan wane ne kuma mutane ba su san ba da shi ba saboda ba shi da wani sha'ani a wannan tahiyyar ta idan ba sai mai hali shi ake matsawa shi ake kula da shi yayi cewa la abarra la sadaqahu wa ja'alahu bara da gaira halis da Allah da sai ya gaskatar da shi ba zai sanya shi bai kasance mai warware mai yin kafara mai warware rantsuwar da yayi kafara ta rantsuwa idan wannan shi yake nuna mana lalle Barra bin Malik yana ɗaya daga cikin mutanen da idan sun ce kaza kaza ne suka yi rantsuwa wallahi Allah sai ya kubutar da su ina ganin lokaci ya ja zan tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsa ita ce makomanmu Allah ya biya mana dukkan bukatunmu duniya da lahira abinda muka sanya gaba muke nema mu cimme Allah ya datar da mu ya sanya mu cimme kuma ya albarka a cikin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب